sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Hausawaranmu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niya ha kuma na iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana su kuma su na'uran computer duk lokacin da suke son kama ta shato suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masaro assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sahab Imam Aliyu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji rahoto akan kukan da wasu yan jami'ar APC a jihar Niger suka yi na cewa an yi jefar matattan mage da su bayan an yi nasarar zabe ha kuma za mu kawo muku rahoton ficewar jami'ar MPF cikin gwamnatin kawance ta jamhuriyar Niger da ko me ya zafi daga nan Maryam Dauda ta shigo da shirin ta na kallabi Sai Nazir Ahmed Hausawa ya kawo muna labarun da suka dauke hankulan jaridun Amurka sai daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro ku ga aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum ga labaran Matamin da shugaban Amurka Donald Trump ya zaba ya zama sakataren harkokin wajen Amurka wanda kafin nadin nasa shine director hukumar leken asiri ta Amurka CIA Mike Pompeo ya fuskanci tambayoyi masu tsanani dangane da binciken katsalandan da Russia ta yi a zaben Amurka dangantakarsa da shi da Mr Trump da kuma kan batun wurare da ake fama da rikici ko tashin hankula a duniya ya sha tambayoyi ne a lokacin da ya gabata domin tantance shi kan wannan mukami a gaban kwamitin kula da harkokin waje a majalisar dattijan Amurka a jiya Alhamis Pompeo ya ce ba zai murabus ba idan Trump ya kori lauya na musamman Robert Mueller wanda yake binciken shishigin da Russia ta yi a zaben Amurka Pompeo ya iya faɗi ra'ayinsa dangane da zargin da shugaba Trump yake cewa ana masa bita da kulli kuma kememe ya iya faɗi abin da yaji Trump yake faɗi dangane da wannan bincike A kuma daidai lokacin da Russia take kashedin cewa yaki ka iya barkewa tsakanin ta da Amurka kan Syria Shugaba Donald Trump ya kira taron majalisar tsaro domin tattaunawa kan martanin da Amurkan za ta mayar dangane da harin baya-bayan da ake zargi na makamai masu guba da aka dora a dakarun Syria da ke biyayya ga shugaba Assad alhakin kaiwa. Kamin ya fara taron na da manyan masu bashi shawara kan harkokin tsaro da soja, shugaba Trump ya ce za a yanke shawara nan ba da jimawa ba. Rasha da ta yi kira ga dukkan sassa da ke da hannu a rikicin na Syria da su guji daukan matakai da za su kai ga janyo rudani da ko da ka iya wargaza yankin a halin da ake ciki kuma sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya yi alkawari jiya Alhamis cewa ma'aikatar tsaron Amurka za ta sanar wa majalisar dokoki duk wani shirin daukar matakin soja akan Syria Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya umurci masu bashi shawara kan tattalin arziki da cinikayya su fara duba hanyoyin da Amurka za ta sake shiga yarjejeniyar cinikayyar kasashe da ke yankin Pacific da ake kira TPP a takaice wanda ya janye Amurkan daga ciki kwanaki uku da kama aikinsa a zaman shugaban Amurka wakilai da suke wakiltar jihohi da karfinsu ya dogara kan aikin noma a majalisar dokokin Amurka sun ce bayan da suka kammala taro a fadar White House kan cinikayya da suka shafi harkokin noma shugaba Trump ya ga mai bayar shawara kan harkokin tattalin arziki Larry Kudlow da wakilin Amurka ta fuskar cinikayya Robert Lazar su auna fa'idar sake shiga yarjejeniyar da ake kira TPP a takaice wanda gwamnatin Obama ta kulla Senata mai wakiltar jihar Nebraska Ben Sass dan Republican mai sukar lamiri manufofin kasuwancin gwamnatin Trump yace a yayin wannan taron shugaban ya juya ya kalli mai bayi shawara kan harkokin tattalin arziki Larry Kudlow yace masa Larry ka je ka tabbatar an yi haka labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC Yayin da masu ba da tallafi ko guduma na ƙasa da ƙasa suke shirin za su hallara a yau Juma'a birnin Geneva domin yin wani babban taron neman gudumawan Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya domin agaza a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, gwamnatin wannan ƙasa da ke yankin Afirka ta tsakiya wacce Allah ya yi wa albarkatun ma'adinai tana kan bakatta cewa ba za ta halarci taron ko ta ba da haɗin kai kan wannan taro ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da yara miliyan 2 suke fuskantar barazanar mutuwa saboda matsanancin rashin kayayyakin abincin gina jiki. Wani mai bayo shugaban kasar shawara Patrick Nkanga ya ga murya Amurka cewa gwamnati bata amince da yadda aka shirya taron neman gudumawar ba kuma tilas ne a mutunta diyaucinta. Magoya bayan shugaba Donald Trump na Amerika suna shirin maida martani ta yanar gizo kan littafin tarihin rayuwar James Comey da tsohon director hukumar ta FBI ya rubuta. Kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Republican jiya Alhamis ya kaddamar da wani shafi a internet da suka lakaba suna lyingcomey.com wadda a ciki suka wallafa kalaman fitattun yan jam'iyyar Democrat suna sukar tsohon director na FBI a lokutan baya. Jam'iyyar ta Republican tana da niyyar bibiyar sahihancin littafin kuma ta yi amfani da shafin wajen nuna ƙarerayi da sabani da ke cikin littafin a cewar su, kamar yadda tashar talabijin ta Fox ta faɗa. Littafin na Comey mai suna A Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership da Turanci ranar Talata mai zuwa ake sa ran faya sai da shi ga jama'a. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce Comey ya cicciki Trump a zaman mutumin da ba shi da da'a wadda ba ruwansa da faɗin gaskiya ya kwatanta shugaban na Amurka ko shugabancin shugaban na Amurka mai dogaro ko gudana kan tinkaho da jiji da kai da kuma biyayya sau da kafa kan ƙarya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Amurka Amurka. Mun faro da daga jihar Niger Najeriya inda ayyan jami'ar APC mai mulki suka ce an yaki da su bayan an yi nasara kuma sai a jirge basu tasha. Ga Mustafa Nasir ba tsare da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ayyana kudirinsa na sake tsayawa takara a babban zaben kasar da ke tafi a shekara ta 2019, wasu ƴaƴan jam'iyyarsa ta APC a nan jihar Niger da suka ci an yi watsi da su bayan sun yi fafutukar kafa gwamnatin APC a shekara ta 2015 sun ja daga. A yanzu haka ma dai waɗannan ƴaƴan APC da a halin yanzu suka yi tagumi a nan jihar Niger har ma sun kafa wata ƙungiya da suka sanya ma suna Abandon APC Members Forum. Sun bayyana dalilin su na jan dagan. Alhaji Muhammad Abubakar Kacha shine shugaban ƙungiyar.
Mu ne gaskiya mun kai wahala lokacin yakin neman zabe tun daga primary election har zuwa general election. To amma abun da yazo ya bamu mamaki da gwamnati Allah ya bamu nasara da gwamnati ta hau waɗanda sun ka zo sun ka mamaye gwamnati waɗanda ba su yi wahala bane sai an ka hana waɗanda sun ka yi wahala da za su ba gwamnati shawara wanda zai sa a ci nasara.
To sai dai jigon jam'iyyar APC a jihar Niger Abdulkadir Shehu na Funtuwa ya ce suna baiwa ƴaƴan nasu hakuri.
Eh to tafiya na siyasa haka siyasa ta gada, amma kuma abin da zan ce wa'annan mutane shine su yi hankuri su da a tafi tare, wayatan ba mota ne ta tafi ta bar su ba, amma dai a ƙara hankuri a zo haɗa hannu a tafi gaba daya insha Allah za ka ga gaci.
A yanzu dai kungiyar ta ƴaƴan APC da suka ce an yi watsi da su a nan jihar Niger sun ci fatan su shine gwamnati ta maida hankali wajen bunƙasa rayuwar mutanen karkara kamar yadda Muhammad Abubakar Kacan ya bayyana.
Irin misali din nan kaman akwai electricity na ƙauyuka, mutane suna kawo koke-koke suna gaya mana cewa muna kusa da government mu gaya musu. Irin wannan ya kamata governor in ya taba irin waɗannan aiki talaka za su ji daɗi.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana ƙoƙarin inganta rayuwar mutanen karkarar ta fannoni daban-daban. Akan haka ne ma kwamishinan labaran jihar Niger Alhaji Danjuma Sallau ya ce sun ɗauki matakin gyara gandun dajin makiyaya da ke kamfanin bobi.
Za a yi makarantu, za a yi asibitin mutane, za a yi hanyoyi, duk wasu abubuwan da hadda kasuwanni an ce za a tsara wannan ya zama gari.
A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda kakar siyasar shekarar ta 2019 za ta kaya a tsakanin 'yan siyasar da kuma talakawa masu kaɗa ƙuri'a. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
To daga jihar Niger sai kuma jamhuriyar Niger inda jam'iyyar MPF ta bayyana ficewa daga gwamnatin kawance kamar yadda tsohon minista Ibrahima Yakuba ya yi wa Suleiman Barma ƙarin bayani na dalilinsu na ficewa daga gwamnatin kamar haka.
Mu abinda muka gada yau shekara 27 ta huce tunda aka aza demokrasiya, a kowane lokaci aka yi niyyar zaɓe sulhu ne 'yan partin ƙasar Niger suke yi, amma wannan kundin zaɓe ba ya da niyyar sulhu kuma ya kumshi wasu matakai wanda za su kawo mana matsala mai yawa kuma mu mun tabbata kwanciyar hankali cikin kowace ƙasa tana dangane ga yardar da mutane suka yi game da zaben da ake idan babu yarda ga al'umma da zaben da aka yi babu wata ƙasa da kaga ta samu kwanciyar hankali shi yasa muka ce kafin a kai ga wannan kwatan da muke mu sa sulhu tsakaninmu mu diba wannan kundi a samu kundin da kowa ya yarda da shi kuma mu kama hanya ta bunƙasa ga demokrasi zance na biyu shine kamar yanda Nijiya na gaya ma shugaban gwamnatin ƙasar Nijar mu ministocinmu mun aje murabus tun jiya mu guda biyu wannan da ka sani cikin gwamnati kuma partinmu daga rana ta jiya mun huta daga masu goya ma gwamnati baya
to amma kuna da goyon bayan dukkan shugabannin jam'iyya a misali diktoci da sauransu
duk da fitan mu na majalisar partinmu yau sun zo kuma suna nan zanne kuma su suka karanta wannan wasiƙa kamar abinda mutane ya kamata su sani babu abinda za mu yi a dagangan ko a cikin wargi tunda siyasa ba wargi bane kuma jagoranci babban nauyi ne da al'umma ta baka kuma da ka dauka gaban Allah ni ba zan sa wargi cikin aikin da nake ba kuma ba zan sa wani izgili cikin wannan aikin ba abinda na gai abinda partin mai gai duka Nijar ta san gaskiya ne wasu suna jin tsoro wasu suna tuna cikin su wasu suna diba aljihun su mu kuma muka ce Allah kawai muke diba tunda Allah shike ba da iko kuma shine shugaba shine ya sanin da zai da Nijar tunda Allah muke ma muka ce za mu ga yin gaskiya ko dan tarihi wallahi ko a canza wannan kundi ko a bar wannan kundi in dai ba a gyara shi ba Nijar za a samu matsala game da zabe wanda ba taba samu ba kenan wannan shine ba mu so kuma shine muka ga kenan wanga abin da muke shekara guda din ka dauka MBN ya ce maka shekara guda muna cewa mun kiya da wannan kundi
tsohon ministan harkokin wajen kasar Nijar bugo da ƙari shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa Alhaji Ibrahim Yakuba kenan dake bayani a dangane da dalilan su na ficewa daga kawancan MRN na jam'iyyun da ke mulkin Nijar wani kakakin PNDS tarayya Alhaji Usman Muhammadu da na tuntuba ya ce ba zai ce komai ba a halin yanzu sai dai a jira abinda kwamitin kolin jam'iyyar zai faɗa a nan gaba akan wannan sabuwar wadakala sule muni barma muniyar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar
to kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da za a sa yanzu nan
malakan ko alila ne mara aika zirane kuma Allah ba ta yiwa e bani turata kuma ban ce ko turaba ne mota da dace to da bana bani turata mota da da a cikin turba man za ka man ka turata kuma maka da ka yakata ya su kama kowata karo wai na zuwa tabi madata kai zaman kwalta da ta kolo ba a dauka mu sokarin tsaki di haramun ne sokace roko haramun ne na yadda kiɗi haramun ne ba ni ka halatta waka ba Yeah.
To Bella Kalanguti na har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 15 ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau ya samu bakuncin Halima Idris, mai ba gwamnatin jihar Kaduna shawara ta fannin ayyukan matasa da kere-kere. A cikin watan da ya gabata ne ta zo nan Amurka wani taro, har ta kawo mana ziyara a sashen Hausa na murya Amurka. Abokiyar aiki na Hafsat Maina Muhammad ta yi hira da ita, inda ta yi bayani akan makasudin taron da ta zo wanda aka yi a birnin New York.
Ko zaki ba mu cikakken tarihin ki?
To, ni yar Kaduna ce kuma ina aiki da gwamnatin Mallam Nasir Ahmed Rufai a office na kere-kere da safasaho. Na dai makaranta primary school ina a Kaduna Capital School. Sai na je secondary school na yi makaranta a Federal Government Girls College Bakuri. Sannan na wuce jami'a ta Abuja, wato University of Abuja, ana na degree ina akan business admin. Bayan nan wurin sai na je na yi service ina a Central Bank of Nigeria a Abuja. To bayan wannan dai sai na dan shiga ɗan abubuwa kaman kasuwanci. To amma daga baya da aka zo aka dan shiga lokacin campaign ɗin nan tun daga lokacin gwamnatin baya dai abubuwa da suka zo suka dan cha kuɗi, kuma ina dan ganin yawanci yanayin matasa da irin matsalolin da suke fama da shi. Sai na dan fara research akan wasu abubuwa, menene ya dame mu, meye matsalan mu, sannan kuma ta ina za a bullo mu abu.
Kafin lokacin kina da aure kike wannan abubuwan?
Ina da aure, ina da yara na uku. To cikin ana irin wannan haka din da nazo na gama gane matsalolin, kaman misali matasa da yawa ma sai na bude NGO dina, mai suna Arewa Creative Industry.
Wannan kungiya mai zaman kanta
kenan. Mai zaman kanta, kungiya mai zaman kanta akan kere-kere na fasahu na Arewa, Arewacin Najeriya. To anan ne na dan fara ayyuka, na dan tattaro mutane, muka dare fara abubuwa. Na gane matsalolin, kuma na gane inda ya kamata a dosa. To ina ciki ɗan wannan abubuwa na cikin na kungiya ta ne. Sai Mallam Nasir Ahmed Rufai yaga irin abubuwan da nake yi, sai aka jawo ni sai bani aiki.
Madalla. To kafin mu kai ga zancen abubuwan da kuke a gwamnati, shin gaki a Amurka, me ya kawo ki Amurka?
Nazo wani taro ne na mata na Afrika,
gabaɗaya
African Women Conference.
Na'am.
Kuma alhamdulillahi mun zo dan kaman an babbada mutane, an babba su award ake magana, sannan kuma kamar shi gwamna na haka an bashi award wanda suke ce ma he for she, wato shugaba ne mai tausaya ma mata. Yawwa, mata kuma abin da yasa suka yi wannan shine da aka zauna daga dan research din da suka yi da abin nan sun gane gwamnatin jihar Kaduna a cikin gwamnatin Mallam Nasir Ahmed Rufai muna da akwai percentage 45 na mata a cikin gwamnatin shi.
Akwai kaso 45
na mata. Kuma yawanci
masu mukami
kuma yawanci mukaman da aka bada ba wai kananan mukamai bane. Akwai Attorney General, akwai irin sai Head of Service, akwai Commissioner of Commerce Industries and Tourism, Commissioner of Works Housing and Transport, Commissioner of Environment, sannan Commissioner of Women Affairs, of course, wannan zaki ga mace ce. So kin ga banda wannan kuma akwai masu taimaka mashi, kuma akwai masu bashi shawarwari wanda suke mata ne kuma masu rike da manyan mukami. To abinda dai ake nufi cewa shine mata suna a cikin gwamnatin Kaduna su ma. Yawa, to shi yasa suka bashi wannan lamba girma. Sannan kuma banda haka ne ya kawo abubuwan da ci gaba wanda za su samu na ƙananan mata, ƴan ƙananan yara mata da ba sa dama ka zuwa makaranta. To shi ne wannan harkan abubuwa na ilimi da yawanci za ki ga su ƴaƴa mata, dama yawanci idan iyaye ba su da kuɗi sun fi ba ƴaƴa maza dama maki su je makaranta akan ƴaƴa mata. To wannan amma saboda ya kawo wannan makaranta kyauta ɗin nan daga primary zuwa aji uku a secondary, kin ga yawanci yanzu ƴaƴa mata sun daina harkar tallatalla na su koma makaranta. To wannan abin shi yasa suka aka bashi lambar yabo.
Na'am. Na san kin yi murna wajen karban lambar yabon nan a matsayin wacce ta wakilce shi.
To ai banda ma haka ne, kin san kamar ni office na ba a taba yin shi ba a Najeriya, ba ma taba jin shi ba a abin nan. To office ina wani office ne da alhamdulillahi zan iya cewa ta hanyar office ina an yi abubuwa da yawa, kuma a matsayina na mace dole in ji daɗi, in zama proud cewa a ba wai nazo bane kai a matsayina na mai dan taimaka mishi a wannan office a yau nazo yau an ba gwamna na a cikin gwamnoni lambar yabo dole jin dadi ai ko da na house state ma ni nace to tunda mutum ne mai ilimi da fasaha me zan ce ba abin da zan ce sai da in ce nagode on his behalf
to yanzu me zaki ce game da harkar tsaro gani yadda ake yawan sace-sacen mutane a yan kwanakin nan me gwamnatin ku take yi
gaskiyar magana ina ji ban tsamani a cikin gwamnatin jihar Kaduna akwai wani fanni da gwamnati jihar Kaduna ta ba karfi na taimako irin magana tsaro ba amma abu biyu zaka zauna ka kalla matsalar ta wuce matsalar gwamnati wallahi gwamnati na iyayinta yau in ka ce zaka kama hanya Abuja nan duk bayan kilomita 2 uku zaka ga motoci wasu motocin ma baka ganin su na jami'an tsaro wasu suna cikin daji dan ni an taba tare ni a titi da safi amma wallahi ina daukar waya na kira su ka san minti 2 ba ai ba ban san daga inda motar nan ta fito ba to amma matsala biyu ce matsalar farko shine mu mutanen jama'a wannan da suke sasace sai misali in yan gari ne ba wanda bai sani ba dan wane ne dan wane ne dan wane ne sun san junan su amma ba su so ayi tsaron ne ba su san a kama
jama'a masu sauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya anan sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin a madadin ita babbar bakuwar ta Halima Idris da Hafsat Maina da ta yi hirar da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da labaran da suka dauke hankulan jaridun na Amurka
Sharhin jaridin Amurka A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken Mark Zuckerberg ya bayyana a gaban ƴan majalisa. Labarin ya ci gaba da cewa shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ya bayyana a ranar Talata cewa kamfaninsa na aiki tare da mai bincike na musamman Robert Mueller. A binciken da gwamnatin tarayya ke yi kan tsoma hannun Rasha a kamfe ɗin zaben shugabancin Amurka na shekarar 2016 game da aiki tukuru wajen sauya yadda kamfanin ke gudanar da ayyukansa musamman ta bangaren amfani da bayanan masu amfani da shafukan da wani kamfani da ke da alaka da kamfen ɗin Trump ɗin da ya yi. Mark ya nemi gafara a bainar jama'a ta kuskuren da kamfaninsa ya yi na gazawa wajen kare bayanan miliyoyin mutane da ke amfani da kafar yaɗa zumuntar da ya kafa wanda ya jawo rikici da cece-kucen da har darajar hannun jarin kamfanin ya yi tangal-tangal. Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken mamayar da aka yi wa ofishin lawyer Trump na da alaka da bayanan da ake nema kan maganar da Trump ya yi a yayin da ake ɗaukar shirin Access Hollywood. Labarin ya ci gaba da cewa jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da suka mamaye ofishi da kuma otel ɗin lawyer shugaba Trump, Michael D. Cohen, suna neman cikakkun bayanai ne akan alakarsa da kamfe na Trump da kuma kokarin da ya yi wajen toshewa ko kuma hana munanan lamarin da suka shafi Trump ta karara. Kamar yadda mutane uku suke da masaniya akan mamayar suka bayyana. Masu binciken dai na son sanin ko Mr. Cohen wanda bai taka rawa ta musamman a kamfe a bayyane na Trump ba. Na da hannu akan kulle-kullen kamfe ɗin shekarar 2016 game da murƙushe duk wani abu da ka iya kawo na kasu ga yadda kuɗin kamfe ke shigowa a ka'idance. Takardar ba da izinin binciken da aka yi aiki da ita a ranar Litinin ɗin da ta gabata. An ce an bada ta ne domin neman takardun da ke ɗauke da bayanan abin da ya shafi sautin muryar da aka ɗauka a yayin ɗaukar shirin Access Hollywood wanda aka ji Trump ya yi maganganu masu muni game da mata. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken shirin barin aikin Paul Ryan ya tada muhawara akan wanda zai gaje shi da kuma makomar jam'iyyarsa. A ranar Laraba da ta gabata ne kakakin majalisa Paul Ryan ya ce ba zai sake tsayawa takara ba lamarin da ya tada muhawara akan wanda zai gaje shi da kuma hangen ko barin aikin nasa na iya zama musiba ga jam'iyyarsa ta Republican wacce ke da rinjaye a majalisar a watan Nuwamba. Ryan ɗan shekaru 48 yanzu ya kwashe shekaru 20 a majalisa wanda ke da bambancin tunani da shugaba Trump akan al'amuran da suka shafi walwalar cinikayya da kuma gibin da ake samu na rarar tattalin arziki. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
To a gaida Nazir mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Yes, Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America in Hausa ne magana Bello Alani ngwa san da local government. Ah wai ɗan siyasan nan mun ga guguwar siyasa ta tashi kuna ta yawo da poster kuna ta tsumumuwa da mutane wata ƙarya za ku koma yin mutane. Duk wanda addaka wani mukami banda kiya mandila ni duk kin da sama haka sani ban ga wanda yayin wani mutane a zo a gani ba don haka ina kira ga talaka ƴan uwana don Allah ya Allah yadda suka garba mun a yaga hannu Allah ya yarda ku gafa musu ayyuka da hannu. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America, sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau zan yi kira ne ga ƴan uwana ƴan Najeriya akan muhimmancin zaman lafiya a jihohin da suke tashin hankali a Najeriya. A gaskiya ya kamata ku sani babu abin da yake fa zaman lafiya muhimmanci ga musulmai da kristoci da wanda ba su da addini wa ya kamata mu hada kanmu mu zauna lafiya mu ciyar da kasan mu gaba.
Sunana Mallam Ibrahim ina kira ga gwamnatin tarayya dangane da gyaran hanyar mu. Sai an doko ga da binnin kadduwa ya wura a tsaya hudowa ko ku a tsaya ko kuma doko ga da kwanta gora a zo iyakan ku mu da kwanta gora a tsaya hanyar mu ya zama kabari kusa. Don haka ina kira ga gwamnatin tarayya shin mu kasan yawuri local government babu da ƙura'a ne to in ko muna da ƙura'a ga gara tsara a gyara muna hanyar mu in ba gyara muna hanya ba in waza daya do mu ba muna sanin inda zamu yi ba.
Assalamu alaikum sashi Hausa na mure America mai magana Alhaji Musa American siya daga Kebbi Nigeria mazauni Ori. Ina mamakin waɗansu a Nigeria shin da iya BDP da kai mulki shekara 16 alƙawarin la gudana wace muna a Nigeria an samu wannan matsaloli na wannan mulki da shugaban kasa na kai dai yayi rashin lafiya wanda da yaya daga cikin waɗanda ya dakatar da ayyukan Nigeria. Na biyu shi shugaban kasa ayyukan shi ina za a mallaka ma a kansa akwai ayyukan da ya dace da shi kuma hakimin gudan hali mun ga su a kasa ni ba ce Buhari ya ba ni wani abu ni talaka ne wanda kuma yana goyon bayan gaskiya kuma ina son gaskiya akan al'amarin mulkin Muhammadu Buhari.
Assalamu alaikum ya Amurka mai magana Comrade Muhammad Jimirawa shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Taraba. A gaskiya mu dai talakawan Najeriya ko musamman arewa maso gabanin nan da sake tseren takarar shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda mu talakawa mun gani a kasa duk abinda wani ne ce ce kuce zai ce a bangaren ya dinga yaya tamma wanda ba haka ba mu talakawa dai wanda mu muka rayu Buhari wallahi mun yi na'am kuma muna fata Allah ya bashi nasara Allah ya kare shi da mahaifa.
To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Ya Alamis masu taya alkali yanke hukunci a nan Washington DC suka sami wani tsohon dan majalisar dokokin Amurka daga jihar Texas Steven Stockman da aikata laifuka daban-daban kama daga zamba satar kudade da ya tara da sunan tallafi waɗanda ya juyaye yakin neman zabe da su da kuma wasu bukatun kansa. Lauyoyin gwamnatin tarayya suka ce Stockman ya yi amfani da matsayinsa a zaman babban ma'aikaci zalunci masu ba da tallafi ko gudumawa ta hakan ya keta dokokin gwamnatin tarayya. Suka ce hukunci da aka yanke masa ya nuna cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka. Ana sa ran kotu za ta yanke masa yawan lokaci da zai yi a gidan sarka cikin watan 8. Mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya zaba ya zama sakataren harkokin wajen kasar wadda kamin a nada shi kan wannan mukami shine director na hukumar leƙen asiri ta Amurka Mike Pompeo ya fuskanci tamboyi masu tsanani dangane da binciken katsalandar da Russia ta yi a zaben Amurka dangantakarsa shi Pompeo da shugaba Trump da kuma kan batun wurare da ake fama da tashin hankula a fadin duniya. Ya sha tambayoyi ne lokacin da ya bayyana domin a tantance shi kan wannan sabon mukami da aka nada shi.
To madalla yanzu kuma anan mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima ku jiyo su abokan aikin mu da wani sabon shirin ciciko har da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu Ahmad Dunkuwa da kowa anan sashin Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya.